الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيومنا 26 غواتن جمادى الأولى وطن بير أجير وطن مسلم في هجرة من زان الله صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara 1446 muna cikin karatun littafin Bulughul Maram min Adillatil Ahkam na Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala a cikin babul wudu'i babi wanda yake magana akan alwala لام تاشي بسكان حديثنا 44 وعن لقيط ابن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبق الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وعن لقيط ابن صبرة وعن حديث دقى لقيط ابن صبرة رضي الله عنه يدن ألا تثبت أغريش قال يا شيخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل الله إرادة أمين شان الله ستبت أجريش يا شيخ أسبغ الوضوء كتك الولاء وخلل بين الأصابع كما كتك سيفيت أكاني ياتو وبالغ في الاستنشاق كما كيما قراء وجنشاق روى إلا أن تكون صائمة سيدة إذن كاكا سنشيم أزم أخرجه الأربعة الأربعة سكبتر بشي وصححه ابن خزيمة kuma ibnu khuzaima ya inganta shi wannan hadisin na laqita ibnu sabira yarda Allah tabbata a gare shi yana karantar da mu wasu muhimman umarni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada guda uku umarni na farko asbaghil wudu a ku cika alwala kenan ka cika alwala al isbaghu shine al ikmalu wal itmam kamar yanda Allah ta'ala ya ce wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina dan Allah ya cika muku ni'imomin shi bayyananu da boyayyu don haka al-isbagh shine cikawa aka ce as-sawb as-sabir ana nihin tuhahi me yalwa wanda yake wato sauka har kasa kamar yanda yazo cikin hadisi ad-dir'u as-sabir to asbagh al-wudu a ma'ana tammimil wudu wa akmil al-wudu kenan ka cika alwala cika alwala kuma shine mutun ya zamanto ya wanke duk inda ya dace a wanke cikin alwala idan mutun ya bar lum'a a cikin alwallan shi to bai cika alwala ba da zaran ya bar wani wuri dukan kanta shi in bai samu ruwa ba a cikin gabban da ya kamata a wanke to bai cika alwala ba don haka cikin wannan hadisin akwai kwadaitarwa da kuma umarni daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa mutun ya cika alwala kuma cika alwala dole ne mutun ba ya cewa sanyi ake don haka bare ya gaggauta yayi butsal butsal yayi maza ya gama dole ne mutun ya cika alwala da kyau wa khallil bayna al-asabi umarni nabiyyu shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kuma ka tsatsefe tsakanin yatsu abinda ake ne da at-takhlil tsatsefe yatsu shine mutun ya wato jiko yatsun shi na hannu ya sanya su cikin yatsun shi tare da damshi na ruwa gare su domin saboda tabbatar da mutun ya wanke inda ya dace ya wanke shi kuma al-asabi wannan duka yatsun hannuwa da hannu da yatsun kahuwa gaba daya kenan sun shiga cikin al-asabi da haka wa khallil bainal asabi kenan kuma ka tsatsefe tsakanin yatsu shine ka dora sanya yatsu tsakankanin yatsu kana gogawa wannan shine at-takhlil wa balig fil istinshaq manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma ka kai makora a wajen shaka ruwa kenan wajen shaka ruwa ana son mutun ya shaka sosai yanda ruwan zai shiga cikin dukkanin hanci ya zama dukkanin abin da ke cikin hanci ya samu wato haduwa da ruwa shine ma'ana balig filistin shak mutun ya shaka sosai sai ya ce illa an takuna sa'iman sai dai idan ka kasance mai azumi kenan idan kana azumi to kakka shaka kwarai sai ka dan shaka baki baki sama sama saboda tsakanin hanci da wato makoshi akwai hanya idan mutun ya shaka sosai to zai iya wucewa karshe kaga yana iya zama sanadiyar taba azumin shi sai sama duk wani abin da ake shashakawa to kamata ya mutun in yana azumi ya daina shaka shi ko wani magani da zai shaka ko makamantan shi bai kamata ba mutun ya shaka yana azumi abinda za a iya digawa ga kunne ko ga ido idan an tattauna akan shi to shi dai wanda za a sa ga hanci babu bukatar tattaunawa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shaka ruwa a alwala kwarai a lokacin da mutun yake azumi to shaka ruwa kuma an san yana da muhimmanci wasu malamai sun kai shi matsayin ma wajibi sun ce wajibi ne shaka ruwa cikin alwala su kuma sun aje shi matsayin sunna to ala kulli hali dai shi tabbataccen abu ne don haka kenan wani abu wanda ba shi ba ko na magani ne mutun zai ya ce ya shaka yana azumi to akwai yiwuwar in ya shaka ya shaki azumin shi don haka wannan hadisin ya karantar da mu waɗannan mas'alolin guda hudu mas'ala na farko ya karantar da mu wajibcin cika alwala mas'ala na biyu ya karantar da mu wato lalle ne mutun ya zamanto ya tsatsefe tsakanin yatsin shi a cikin alwala mas'ala na uku shine mutun ya kai matuka wajen shakaruwa ya shakaruwa sosai ruwan ya samu isa cikin wato cikin hanci mas'ala na hudu shine ya karantar da mu an hana mutumin da yake azumi ya shakaruwa sosai domin saboda kar ya taba azumin shi wali abi daud fi riwayati idza tawadda'ta famadmid a wato riwaya abu daud a cikin wata riwaya nashi yace idza tawadda'ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan zaka yin alwala famadmid to ka kurkure baki almadmada ya gabata mun ce shine mutun ya sa ruwa ga bakin shi mun muka ya zubar ba a sa yatsa ciki wannan shine almadmada kenan shi ma cikin wannan hadisin akwai tabbatar da umarni game da kurkure baki kuma yana tare da wanke huska wanda alqur'ani yayi bayani akai wa an usman radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yukhallilu lihiyatahu fil wudu daga usman yadda Allah ta tabbata a gare shi lalle annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana tsatsefe geman shi a cikin alwala akhrajahu at-tirmidhi wa sahahahu ibn khuzaimah wannan hadisin na usman yarda Allah ta tabbata a gare shi yana karantar da mu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsatsefe geman shi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi tarin geme mai yawa geman shi yana cika abin da ke tsakanin kafadin shi kamar yanda riwaya ta tabbatar da haka dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yazo alwala to wannan geme nashi yana sanya yatsin shi ciki ana domin geme idan mutum yana da geme wajen alwala zai wanke wato zahirin shi shine abin da ya bayyana tare da huska shi kuma abin da yake daga can ciki sai in mutum ya sanya yatsu ya tsatsefe lokacin nan ne zai iya wato wanki zai iya isa zuwa ga na can ciki kana wannan hadisin ya karantar da mu cewa wanda yake da geme da yawa to ya tsatsefe geman nan nashi to tunda ba da labari ne aka yi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aikata haka sai malamai suka ce yana cikin sunnonin alwala tsatsefe geme kenan ba dole bane mutum bai tsatsefe geman shi ba to alwalan shi ba ta da matsala amma dai tsatsefe wanyahi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikata haka koda bai ce a aikata ba tunda dai yana aikatawa to ya zamo kenan sunna daga cikin sunnonin alwala tsatsefe geme to kuma sai malamai suka bambance tsakanin geman suka ce idan geme mai yawa ne to an sunnanta mutum ya tsatsefe shi idan kuma geme dan kadan ne to wannan ya zama wajibi mutum ya wanke cikin shi da wajen shi yanda idan mutum dan geme ne gare shi ya dan bayyana yanda ake bambance geme da wato dan geme shine zamanto geme shine wanda ba a iya ganin hwata karkashin shi kenan lokacin da mutum ya kalle shi bai iya ganin hwata shi kuma dan geme shine wanda ana cin kayan hwata kenan bai iya zama cikakken geme ba to wannan wanda yake da dan geme babu damar wajen alwala kawai yace zai wanke zahiri ciki ba sai ya wanke ba ya zama dole gare shi sai ya wanke ciki da waje amma idan geman da yawa ne to shine yake wato wanke zahirin shi dole ne tunda yana tare da huska wanke kuma badinin shi daga ciki wannan sunna ne daga cikin sunnonin alwala kenan wannan shine abinda wannan hadisin ya karantar da mu mas'ala ta tsatsefe geme sannan tare da hadisin kuma akwai mas'ala mai muhimmanci ita ce mas'alar shi geman da karan kanshi cewa sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam barin geme aske shi kuma saba wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma sunnar manzon Allah shi kadai ba sunnar annabawa ce gaba daya babu wani annabi mai su dadda haba ba a taba yi ba duk annabawan Allah gaba dayan su babu annabin da yazo da katsatsa ya haba. Saboda haka sunna ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa barin geme yana cikin khisalul fitra, ana cikin dabi'u na halitta wanda Allah ya halicce bayin shi akai. Matukar dai mutun yana nan akan dabi'a ta asali yanda Allah halicce shi, bai hirgice ba, ya canza, to ba zai kace geman shi ba. Na biyu, shi wato barin geman nan sunnar annabawa ce, daga cikin annabawan Allah. A tarihi ba a san wani annabi ba mai katsatsa haba, duk wanda kaga yana sada haba shi to watakila yana koyi da shedan ne, amma ba dai annabi ba ko annabawa. Kaf in annabawa ko ba Yahudi zai nuna annabi, ko alibir ne ni ya sanya wani ya ce shi ne annabi, to sai kaga ya mashi geme. Saboda ko na goye ya san kura, ko bai san jiki ba ya san suna. Haka ne sifar annabawa, wato gaba ɗaya annabawan Allah. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata kuma a cikin sunnonin shi ya yi umarni karara cewa waffiru lihiya, ku cika geme, ku bar geme, ku zazzalo geme, da sigogi da lafuzza daban-daban na riwayar hadisi. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta aske geme. Don haka aske geme haramun, kuma aza shagon aski don ka tsora aske geme kai ma haramun. Mai askin da yake aske geme haramun ne yake ci. Duk mai askin da ya aske geme ya ci kuɗin to ya ci haram. Domin in Allah ya haramta abu ko annabi to haramun ne mutum ya maida shi sana'ar shi. Haka in shagon aski gare ka, ka shaidin ka da katse gemma. Ka rubuta, ka samu falak, ka rubuta bakin shago ka ce nan ba a katse geme. Sannan duk wanda ya zo wajen aski wajen ka ya san da cewa wato wajen musulmin kirki ya zo zai mai aski ne iya wanda musulunci ya yarda da shi. Amma idan kai shekakken musulmi ne sai ka ɗaga haɓar ka sama a karkare ma, to ka tai can wani wuri ka nemi inda za a maka. Domin dukkanin hadda malaman bid'a da kake ganin suna kakkace haɓoɓinsu, su ma dai da kansu sun san annabi ba haka yake ba. Ko jahili ne kai mutum ya ce ma ya maharkin annabi amma da katsatsa haɓa ka san da ba annabi ba ne. Ko dai wani mutum ne daban, ko kuma shedan ma ne ya gano. Amma mutum ya ce ya maharkin annabi a ce mashi yana da geme ya ce a haɓa shi sun lubuta ke. To wataƙila wani balaraben Yaman ne ko na Misra kai ka gani a maharki. Amma ba dai annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallam, don haka yana da cikakken geme. Shi ba ɗan geme gare shi ba sallallahu alaihi wa sallam. Don haka wasu sai su rena geme ko kuma su ɗora ma geme izgili. A hali kuma su suna sanar da cewa wanda ya bar geme ya bari ne saboda koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ka samu wani gwani yana sharhi ai asalin geme ba sunna ba ce, shi ma manzon Allah al'ada ce yayi saboda al'ada su ta Larabawa ce, don haka shi ma ya bari. To kuma yake umarni a bari? Ai umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna wajibi, kamar yadda yake sananne a ka'ida ta ilimi. In manzo Allah ya yi umarni to ya zama cilas. Sannan a kaddara ma da gaske ne wannan mai ƙarya yake, da cewa al'ada ce. To dan al'ada ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yasa kake kyamarta, kake ruko da taka. Shin in dai da gaske ne kai masoyin manzo Allah ne, me yasa ba za ka so al'adar tashi ba? Sai ka ji kai kyamarta kake, da an kalle ka sai aka kawo bayan fiyar. Ka kaci haɓarka, in ko kuma wani haɓar tashi kuma ba mata da kyau, dan bayan fiyar sulɓi yake da haske ko da walƙiya. To shi wani kawo gwiwar jaki, za a gani har da gudaje-gudaje. Na'am. Wa an Abdullah ibn Zaid qala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama utiya bi thuluthay muddin faja'ala yadluku dhira'aihi akhrajahu Ahmad wa sahahahu ibn Khuzaimah. Hadisi na gaba daga Abdullahi dan Zaid yace lalle annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, utiya bi thuluthay muddin, an zo mashi da kashi biyu cikin uku na mudu. Faja'ala yadluku dhira'aihi, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora ciccuda wato dama tsanshi. Akhrajahu Ahmad wa Sahih ibn Khuzaimah. Wannan hadisin yana karantar da mu karamcin ruwa a cikin alwala. Domin an zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi thuluthay muddin, aka ce thuluthay muddin kenan bi cikin uku, ko shine thuluthay muddin bi cikin uku na mulu. To shi kuma mulu daya, wato daya kenan, mulu kashi daya ne cikin hudu, wanda in an hada su ake yin sa'i na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sa'i shine kwano na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, fiya wanda yake awo da shi. kuma yake amfani da shi wajen ibada. To shi sa'in manzan Allah sallallahu mulu hudu ne, shi kuma mulu daya malamai sun musalta shi da tokawar cika hannu haka, abu mutum ya bude hannuwan shi, tafin hannuwan shi haka sai ya ciko da wani abu. To wannan shine matsayin mulu daya, kaffata daya shine kuma ake cema hafna kenan, kaffatuwa guda. To wannan shine hafna, sannan shine almuddu kuma, idan mutum ya bude hannuwan shi haka ya debo wani abu. Amma sun ce mai matsakaici ya halitta kenan, saboda aka ce cika hannu ne, to wani hannu, ai hannuwan kala kala ne ko wani dogo ne can sama kwarai, aga hannuwan nashi za su yi girma su ma, wani kuma gajere ne can kasa kwarai, hannuwan nashi za su yi kankanta shi ma. To wanda yake da matsakaici ya halitta, da zaman to ya cika tafin hannuwan shi haka, shi yake daidai da mulu daya. Kenan shi wannan mulun wanda aka ciko hannu haka, in an kasa shi kashi uku, to kashi biyu cikin uku manzo Allah yake alwala da shi, shi ne thulusai mudd. Kenan kashi biyu cikin uku na shi mudd, da haka ruwan alwalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da yawa bane. Amma yanzu wani in ya bude famfo sha Allah kadai ya san ko wato ko bokicin nawa zai karewa kamin ya gama alwalan nan tashi. Don haka wannan hadisin ya nuna mamu karamcin ruwan alwala, ba a san mutum wajen alwala ya tamaka ruwa, wani kuma ya dauka kawai zuba ruwan nan shine dai shine alwala, don haka sai kokarin maka ruwa da zubawa, sai ka ce shine ke da sunan wancan kauyen dan makan ta zubawa, ta zubawa kawai cha. To wato zuba ruwan nan in yayi yawa akwai matsala ciki, don matsalar da ke ciki in kai yawaita zuba ruwa, na farko dai kana bannan ruwa, ba a san banna, ba a san bannan ruwa cikin ibada. Na biyu kuma kana wuce iyaka, ba a san wuce iyaka cikin ibada. Na uku zai janyo ma wasuwasi, wasuwasi kuma daga shedan ne. To kuma duk lokacin da ka wuce iyaka wajen zuba ruwa, to yanzu wasuwasi zai zo, wato ya ma wanku ko bai wanku ba, ya cudu ko bai cudu ba, sai shedan ya kara ingizo ka, ka kara zuba ruwa, kana kara zuba kana karawa, kuma karshe baka gushewa kana kunkunto. Saboda haka dai aka hiso a wajen alwala ko wajen wankan janaba ko wajen dukkanin sauran ibadoji, to mutum kar ya zama mai maka ruwa, mai yawan zuba ruwa kawai, ya zama abinda aka hiso shine tabbatar da ya wanke gabar shi tashi ta alwala. Kenan an zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi thulusai muddin faj'ala yadluku zira'aihi, ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora ciccuda hannuwan shi, ja'ala wannan ina cikin afa'al shuru. Kenan faja'ala yadluku zira'aihi, kamar a ce bada'a yadluku zira'aihi, ko a ce shara'a yadluku zira'aihi, ko a ce tawfiqa yadluku zira'aihi, duka wannan afa'al shuru ne sanannu. Akhrajahu Ahmad. Kenan shi kuma addalku shine ciccudawa, ko mai mutum ya sa hannun shi a hannun shi ya dora gaggogawa a waje, shine ake cewa addalk. Kenan wannan hadisin ya karantar da mu cewa ana son mutum in yana alwala ruwan shi ya zama dan kadan ne. To kuma kar wajen sanya ruwa dan kadan ya zamanto ka kwari kanka haka kai ruwan bai isa ka, sai dai ka shashshafa wurin da ya kamata a wanke ya shafawa kake yi, saboda ya kokarin ka kai bannan ruwa. Manzo Allah sallallahu wannan hadisin da aka rawaito shine kololuwa a wajen nuna karamcin ruwan shi, babu wani wanda yake kasa gare shi wajen nuna karamcin ruwan da manzo Allah sallallahu yake alwala da shi, domin an rawaito cewa manzo Allah sallallahu yana alwala da mulu guda na ruwa, kenan ciko hannuwa haka guda, dan ya tattara tafi hannuwan shi ya ciko haka yana alwala da shi. To shi kuma wannan ya nuna ma kasa ga haka. Akhrajahu Ahmad wa Sahu ibn Khuzaima wa anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ya'khudhu li udhnayhi ma'an ghayra al-ma'i alladhi akhadhahu li ra'sihi. Daga gare shi shi Abdullah dan Zaid ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udhnayhi ma'an, yana iba ma kunnuwan shi ruwa, ghayra al-ma'i alladhi akhadhahu li ra'sihi, ba ruwan da ya diba ba ga kanshi. Akhrajahu al-Baihaqi, Baihaqi ya fitar da shi. Wannan hadisi me yake karantar da mu? Yana karantar da mu cewa kenan shi Abdullahi dan Zaid ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana alwala, kenan idan zai shafi kunnuwan shi yana ebo ruwa kenan ba ruwan da ya wanke kanshi bane shi to amma zahirin hadisi yana nuni kamar ba ruwan da ya shafi kanshi ba go tunda shi kai dama ba wanke shi ake ba shafan shi ake kenan in ya shafi kai to kuma sai ya ƙara ebo wani ruwa kuma sai ya kwalkwale kunnuwa wannan hadisin Baihaqi ya fitar da shi wa huwa inda muslimin amma shi hadisin yanda yake a wajen muslimin min hazal wajhi ta wannan huska bi lafazin da lafazin cewa wa masaha bi ra'sihi sai manzon Allah ya shafi kanshi bi ma'in da ruwa ghairi fadli yadayhi ba ragowar hannuwan shi ba wa huwa al mahfuz ibn hajar yace kuma wannan hadisin shine al mahfuz da haka kenan wancan na Baihaqi wa ya zama shaz domin in aka in wanga ya zama mahfuz shi wancan zai zama shaz domin a wajen karatun malaman hadisi idan aka samu hadisai guda biyu sun ci karo da juna wannan hadisin wanda ya rawaito shi yahi zama amintacce sama ga wancan to koda dukkanin su ingantattu ne yanzu hadisin amintacce shi ake ce ma mahfuz hadisin wanda bai kai gare shi ba wajen aminci shi ake ce ma shaz domin suna cewa ashaz ash-shuzuz huwa mukhalafatu rawi liman huwa aw saqu minhu shuzuz shine marawaicin hadisi ya saba ma wanda ya hishi zama amintacce kenan shi in ya saba shi ya zama shazi wancan da ya saba ma kuma wanda ya hishi zama amintacce ya zama mahfuz don haka wannan shine mahfuz wancan na Baihaqi kuma ba mahfuz bane don haka a cikin alwala ba a bambance ruwan da aka shafi kai da ruwan da za a kwalkwale kunni ba a bambancewa ruwan da ka ebo damshin ruwan da ka ebo ka shafi kai kai tsaye ba sai ka koma ka ebo ruwa ba kuma kai tsaye kawai za ka shafi kunnuwa saboda da shafar kai da shafar kunni abu guda ne ba ka rarrabe tsakanin su to wannan shine tabbataccen hadisi wa alaikum assalam a suna da bambanci ya aka yi kaka gaba su da bambanci ba ruwan da ya iba ya shafi kanya ba eh kuma ba bambanci wannan ya ce ya shafi ya masaha bi ra'sihi bi ma'in ya shafi kanshi da ruwa ghairi fadli yadayhi ba ragowar ruwan da ya wanke hannun shi ba kenan yanzu wani ruwa ne daban ya ebo ya shafi kai ko ba ragowar a yanzu sai mutum ya gama wanke hannu sannan zai shafi kai to eh ba ragowar ruwan da ya wanke hannun shi ba ba da shi ya shafi kai ba wani sabon ruwa ne daban sabunta ruwa ko a wajen shafar kai to wani sabon ruwa ne ya ebo ya shafi kai to daga nan kuma sai ya kwalkwale kunni to shi wancan hadisin na Baihaqi in ka lura da shi yana sanya ce ne akwai bambanci tsakanin ruwan da za a shafar kai da ruwan da za a kwalkwale kunni ma'ana sai ka ebo ruwa daban ka shafi kai sannan kuma ka sake ebo ruwa daban sai ka kwalkwale kunni shine riwayar Baihaqi yake nuna to shine aka ce shi wannan riwayar na Baihaqi shazin ba aiki da shi domin ya saba ma wanda ya hishi aminci shine riwayar Muslim riwayar Muslim kuma masaha bi ra'sihi kenan yanda zancan yake manzo Allah yana shahwar kanshi da ruwan da ba ragowar ruwan hannuwan shi ba amma kunni kam baya bambance ruwan shafar kai da na shafar kunni eh sai Baihaqi riwayar shi kuma tayi wahami ta dauka cewa ana nihin ya shafi kunnuwan shi da ruwan da ba ragowar wanda ya shafi kanshi da shi ba don haka kenan wannan riwaya ta Muslim ita ce malamai suke aiki da ita kuma ita ce tabbatacciya a wajen alwala kenan baya dacewa mutum ya wanke hannu sai ce ba sai ya tabo wani ruwa ba kuma zai shafi kai kawai kai tsaye a dole sai ka tabo wani damshi na ruwa sannan ka shafi kai sai dai wajen shafar kunne ne ba za ka sake ɗebo wani ruwa ba kai tsaye za ka shafi kunnuwa wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul daga abu huraira dan Allah tabbata a gare shi yace naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa inna ummati lalle al ummata ya'tuna yawmal qiyama za su zo rana al qiyama wurran muhajjalina min athar al wudu suna masu haske wurran suna masu hasken huska muhajjalina masu hasken gafai min athar alwudu'i na gurabin alwala faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al duk wanda daga cikin ku yake iya tsawaita hasken shi to ya aikata muttafaqun alaihi wal lafzi li muslim bukhari da muslim suka rawaito shi amma wannan lafazi na muslim ne hadisin abu huraira da yake cewa naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa inna ummati lalle al ummat ana nihin ummatul ijaba kamar da can bayan ce al umma kala biyu ce akwai ummatul da'awa akwai ummatul ijaba dan haka ummatul ijaba وهم الذين استجابوا لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أمة الدعوة فهذا يؤم جميع الأمم من الإنس والجن وجميع الثقلين لذلك أنت أمة الدعوة وأن يشاهدك من الأمة والكافرية والمؤمنية وأن تسكرب أبدا الجني والمتوم ذلك سنشغلتك أمة الدعوة ma aka ce ummatul ijaba to waɗanda suka yi imani da awar shi kenan to dan haka nan su ake nihi kuma kalmar umma dama ma'ananta jama'a ko kamar yanda yace ummatan minan nas wajada ummatan minan nas yasquna a cikin suratul qasas inna ummati ya'tuna yawmal qiyama lalle al ummata za su zo ranar alqiyama ranar da mutane suka tashi daga kaburbura suka je suka yi tsayuwa gaban Allah to a wannan rana mutane al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta tashi da wata alama wanda da kaga mutun da wannan alama to cikin al'umma annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam wannan alama kuma ita ce haske bisa gabbai na alwala wannan gabban da ake alwala ake wanke su to za su tashi suna sheki suna haske haka Allah ta'ala zai sa masa haske saboda falala na alwala da matsayin alwala kuma ayoyin Qur'ani dama sun yi nuni masu imani za su tashi da haske don haka wasu malamai suka ce wannan yana cikin kebantaccen abu na wannan al'ummar alwala suka ce sauran al'ummomi ba su alwala domin inda alwala an shari'anta ma sauran al'ummomi da ba a kebance wannan al'ummai a ce su za su tashi da wannan alamomin da su ma sauran sun tashi da su dan haka malamai suka ce alwala yana cikin abinda Allah yake banci wannan al'ummai da shi shi yasa ranar alkiyama za ta bambanta da sauran al'ummomi da haske bisa gabban alwala ghurran muhajjalina ghur wannan jam'i ne na agar agar shi kuma shine bayadun fil wajhi haske ga huska amma asalin shi doki ne wanda yake da hori ga goshi shi ake ce ma farasun agar to sai ƙarshe aka yi amfani da wannan kalmar akan duk mutumin da yake da haske ga huska shi ma za a ce mashi agar muhajjalin kalmar muhajjalina jam'i ne jam'ul mudhakkar salim ne na tahajil kenan muhajjalina muhajjal shine mufrad nashi kenan asalin kalmar daga tahajili ne tahajili shi kuma shine a wato bayadun alal atraf haske akan gabbai to shi ma asali dai na doki ne dokin da yake da fari a wajen wa hannuwan shi da wajen kahuwan shi shi ake ce ma farasun muhajjal to sai da zamanin an yi isti'aran shi an yi amfani da shi akan duk mutumin da yake da haske a bisa gabban shi shi ma ana ce mai muhajjal dan haka annan da yake ghurran muhajjalin kenan za su tashi suna haske ga huska kuma suna haske ga hannuwa da kawahuwa shine ma'anar shi kenan suna haske bisa gabban alwala dama gabban alwala wa'annan ne go uku ne kai hannuwa kawahuwa sune gabban alwala dama to wa'annan gabban na alwala sune za su tashi al'umma za su tashi suna haske a jikinsu min athar alwudu'i na gurabin alwala wannan yana nuna matsayin alwala da girmanta a wajen Allah zai karrama duk mutumin da ya rayu yana wanke wa'annan gabban yana yin alwala kamar yanda alwala tun a nan duniya duk in mutum yayi sai ya wanke zanuban shi kamar yanda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar in mutum ya wanke hannuwa da zanuban da hannun shi yayi ya fita tare da wannan ruwan in ya kurkure baki ya zubar da zanubin da bakin shi ya janyo haka in ya wanke fuskan shi da sauran gabbai har zuwa karshe manzon Allah ya ce haske musulmi ya fita daga alwala naqiyan min adh-dhunub yana tsarkakakke daga zanubai to tunda kana gama alwala ka gama tsarkaka ka gama tsabtata to sai ka ƙara jaddada kalmar shahada saboda tsarkin ya tabbata guda biyu ko da haka mutum yana kammalawa sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin shikenan ka zama cikakken mai tsarki tsarki na cike da tsarki na waje ka jaddada tsarkinka faman istata'a minkum an yutila ghurratahu to duk wanda daga cikin ku yake iya tsawaita hasken shi falyafa'al to ya aikata tunda wannan gaban na alwala zai zama haske to in kana iya tsawaita shi kawai ka aikata to me ake nihi da tsawaita shi shine in ka zo wajen wanke huskan ka wanko har da kai ka tsawaita kenan go in kuma ka zo wajen wanke hannu to ka wanke har zuwa kafada ka tsawaita in ka zo wajen wanke kafa sai ka daga ka wanke har da kwabrinka shine tsawaita gaban kenan duk wanda yake iya tsawaitawa ya aikata to shine malamai suka tattauna akan wannan lafazin suka gano wannan fa ba maganar manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallam sai suka fahimci cewa magana Abu Huraira ce malamai bayan dogon bincike suka tantance cewa wannan magana Abu Huraira ne ya faɗe ta ba cikon sancan manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam to tunda maganar Abu Huraira ce ba dauko hukuncin shari'a ciki wanda ake dauko hukuncin shari'a cikin maganar shi shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda ba shi ba to maganar shi ba ta zama hujja wanda za a dora istinbadi daga cikinta idan sai a istinbadi a ce to an gano kenan wajen arwala ba wanke huska sai ka daga hasi ka kai tsakiya kai sai ka ja kuma hasi ka kai can babu wannan zancan to amma shi Abu Huraira kuma da aka bincika sai a gano shi haka yake arwallan shi radiyallahu anhu saboda shi tsabar fiqhu ce ya fahimci hadisi shi in yana arwala in yazo wanke hannu sai ya daga sai ya kusa kaiwa ga kafada in yazo wajen wanke kafa sai ya kai ga kabri haka Abu Huraira radiyallahu anhu yake amma Abu Huraira an ce boyewa yake in yana irin wannan alwalai ba yi gaban jama'a kenan shi kanshi ya san sauran sahabbai ba su gamsu da wannan fiqhun nashi ba da haka yake boyewa yana yin kayan shi to sai wata rana wani almajirin shi ya gano sai ya ce na ga Abu Huraira yana alwala ya rawaito sai Abu Huraira ya gaya mai shi kuma dalilin da ya sa yake yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ummati ya'tuna yawmal qiyama wurran muhajjalina min athar alwudu kenan tunda yaji ana faɗa haka shi sai ya fahimci in mutun na so kawai ya ƙara dagawa gwargwadon da ka daga gwargwadon da haskenka zai ƙara dagawa ko kuma Allah da ikon shi tana yi wa alƙiyama kaga Abu Huraira yana haske sama ga kowa dan Allah ya kalli ingancin zuciyar shi da kuma kyaukyawar manufan shi sai kawai Allah ya saka mai da wannan kokarin nashi domin Allah ta'ala baya lalata sakamako wanda ya kyauta ta aiki ma alal muhsinina min sabil innama sabilu alal ladina yadhlimuna an-nas dan haka shi mutumin da ya kyauta ta bai da hanya ta zargi kokartawa yayi ya sa malami in ya kokarta wajen istinbadi to Allah zai bashi lada amma yanda mana dama ba istinbadi bane higantaka ce shi da kanshi yana son ya daure mutakar ya gindini ba fiqhu bace to kaga wannan kuma da shi da Allah da haka Abu Huraira radiyallahu an yayi haka ne da iya fiqhun shi da fahimtar shi kamar yanda Ibn al-Qayyim ya ce wa Abu Huraira ta qala zamin kitihi fa gada yumayyizuhu ulul irfan Abu Huraira ya faɗi haka ne a cikin fahimtar shi sai ma masu ilimi suka waye gari suna bambance magana wannan kuma shi ake ce ma al-idraj da haka wannan magana mudarrajat idrajin al-idraj a wajen malaman hadisi shine wato marawaci ya ƙara wata zanci bayan ya gai sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ƙaro wani zanci a ƙarshe to shi kuma wannan zancen da yawanci malamai suke ƙarawa wani bi suna ƙara shi ne ko saboda sharhi ko kuma saboda wani ƙarin bayani tun ya gai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata kaza shi ƙarshe sai ya kawo zancen shi to wannan zancen nashi sai a ce idraji amanda mai baiquniya yace ko wal mudarajatu fil hadisi ma atat min ba'di alfadhir riwayat tasalat yace al mudarajatu cikin hadisi shine abinda yazo ya hadu bayan lafazin marawaita sun ga lafazin manzon Allah su ma sai su dada da nasu dan haka wannan hadisin ya karantar da mu muhimmancin alwala alwala tana da muhimmanci kwarai kuma tana da falala a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan wannan hadisin ya karantar da mu cewa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta kebanta da wata alama wadda za manzon Allah zai gane al'umma shi da wannan alama ranar alkiyama. Sannan karatu na uku hadisin ya karantar da mu cewa ashe alwala kebantaccen abu ne ga wannan al'ummai a bisa mahi ingancin zance na malamai. Sannan wato wannan hadisin kuma ya karantar da mu karatu na hudu shine cewa wannan zancen idiraji ne na Abu Huraira na ƙarshe, faman istata aminkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Karatu na biyar kuma ya karantar da mu cewa zance idan ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane to ba a tato hukuncin shari'a daga cikin shi. Muttafaqun alaihi lafzi li muslim wa Aisha radiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kullihi. Muttafaqun alaihi. Daga Aisha yadda Allah ta tabbata a gare ta qalat tace kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yu'jibuhu at-tayammun damantawa tana burge shi yu'jibuhu at-tayammun al-ijab al-istihsan kina yu'jibuhu ma'ana yastahsinu hadha ash-shay at-tayammun kenan shine farawa da dama. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance damantawa tana burge shi fi tana'ulihi a wajen sanya takalmin shi. Idan zai sanya takalmi yana fara sanya kafar dama sannan ta hagunta biyu baya. Idan kuma zai hidda takalmi yana fara hidda kafar dama sannan yana fara wato hidda kafar hagu sannan ta dama. Wajen hiddawa yana fara da hagu, wajen sanyawa yana fara da dama. To haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wajen sanya takalmin shi. Wa tarajjulihi da wajen shace kanshi, idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai shace kanshi to yana farawa da kote na dama. Wannan ya nuna kenan sunna shi ce haka nan, kuma hakan yana burge shi aikata haka. Don haka idan musulmi zai shace kai sai ya fara da bangare na dama. Haka ma idan musulmi zai yi aski sai ya fara, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai yi aski da bangaren dama yake farawa. Wa tuhurihi da tsarkin shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai yi tsarki alwala ce za ya yi, wankan janaba ne, wankan juma'a ne, ko kuma makamantansu, to duka yana farawa daga bai waɗanda suka shahi dama kamin ya zo ga na hagu. Wa fi sha'nihi kullihi tace a cikin sha'anin shi dukkanin shi, kenan dukkanin sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hihita dama a wajen badawa da wajen karba da wajen mu'amalan shi da mutane, duka yana gabatar da dama. Muttafaqun alaihi. Ina wannan hadisin ya karantar da mu cewa sunnar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam gabatar da dama a wajen muhimman ababe da abin da ya shahi wato kawa da tsabta. Abinda ya samu duk abin da ya shahi kawata ne mutun zai ko tsabtace kanshi ne zai, ba ana son ka gabatar da dama. Duk abin da ya shahi wato kuma kazamta to mutun ya gabatar da hagun. Wannan shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Har Imam an-Nawawi Allah yi mai rahama yace wannan sanannan abu ne kuma dorarre a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk abin da ya shahi abu na girmamawa da mutuntawa to ana son mutun ya sa dama gaba. Da abin da ya shahi kuma abu ne na wato wanda yake na kaskanci da na kazamta da datti to mutun ya gabatar da hagun. Shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai karba yana karba da dama, idan zai bada yana badawa da dama, idan zai sa takalmi yana fara sanya kafar dama, idan zai shiga gida yana fara zura kafar dama, idan zai fito daga ban daki yana zuro kafar dama, idan zai shiga masallaci yana zura kafar dama. Haka duk wani wajaji. Shi yasa ma wasu malamai suka ce idan wajajen shiga ne dabit nashi shine kawai zaka kalli ina ne zaka shiga ina ne ka fito, matakar inda zaka shiga yana da falala da daraja to ka gabatar da kafar dama, matakar kuma bai da falala da daraja to sai ka gabatar da kafar hagu. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zai shiga ban daki sai ya gabatar da kafar hagu, in zai fito kuma ya gabatar da dama. Saboda kowane lokaci yana yiwa daga cikin hikimar gabatar da dama, kowane lokaci ranka yana iya hita, wataƙila ka zura kafarka kawai sai ranka ya fita. To in kuma ita dama ita take da ƙarfi ko to tunda ita take da ƙarfi ya kamata ka dore gabatar da ita wajaje masu falala masu muhimmanci yanzu mutum zai shiga harami a wajen ɗakin Ka'aba kamata ya fara zara kafar min kafar dama yanzu za ka shiga makewa in ka zara kafar dama kan mutu daidai kana zara kafar kawai sai mala'ikan mutuwa ya zare ranka ana kyautata maka tsammanin za ka fada cikin makewa yan saboda kenan wannan gawa ta ka sai da dauko da cikin makewa domin kafar dama ta yi ƙarfi amma idan zaka shiga ban daki sai ka zara kafar hagu sai ranka ya fita to za ka watsu waje ne ko to shine muhimmancin zara damai da hagu sai sa durin da yake mai falala ne idan zaka shiga sai ka zara kafar dama in kuma bai da falala to sai ka zara ta hagu wannan shine kaida sannan abin da ya shafi kuma mu'amala gaba daya to duk abin da ya shafi abu ne na karamci Imam An-Nawawi cikin Riyadus Salihin ai mun karanta yayi babi akan haka ko yace babi na mustahabbancin gabatar da dama a cikin dukkanin abin da ya shafi karamci abu na karamci ko na girmamawa ya bada musallai da yawa a cikin babu sannan ya kawo hadisan da suke nuni akan haka to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato daman tawa tana burge shi ba daidai bane a samu musulmi ya dora kirarin cewa shi goshe ne annan kuskure ne amma ta kai maza maza ka fito daga layin goshe a dora amfani da dama ne dan kenan ka saba ma kanka baka cewa kai haka kake kai kokari kana yi sannu kana kokarin saba ma kanka dole sai ka koma durwata ba goshe ba wa an abi to me yasa aka kawo wannan hadisin cikin babi na alwala to kawo shi yana nuna kenan a wajen alwala ma ana gabatar da gabbai na dama gabanin gabbai na hagu wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'tum fabda'u bi mayaminikum akhrajahu al-arba'atu wa sahih ibn khuzaimah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan za ku yi alwala to ku fara da daman makinku akhrajahu al-arba'a sahih ibn khuzaimah raba suka fitar da shi ibn khuzaimah ya inganta shi dan wannan hadisin shi ma ya karfafa wancan zancan na Aisha radiyallahu anha wa an al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a masaha bi nasiyatihi wa ala al-imamati wal khuffayn akhrajahu muslim daga Mughira dan Shu'ba yardan Allah tabbata a gare shi lalle annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi alwala fa masaha bi nasiyatihi sai shahi gashin gaban goshin shi wa alal imama kuma ya shawa akan rawani wal khuffayn da hukufi akhrajahu muslim ya fitar da shi wannan hadisin na Mughira dan Shu'ba sahabi ne sananne shahararre yana cikin manyan masu da'awa na sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nada shi shugaba a cikin wato a cikin wani birni daga cikin barannai kuma haka ma lokacin Muawiya radiyallahu anhu yayi shugabanci ma'ana yana cikin waɗanda suka yi ta zama gwamnoni Mughira ibn Shu'ba shine wanda ya tsaye bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da takobi ranar da aka yi bai'atul ridwan lokacin da aka zo ana tattaunawa da mushrikai shi ya tsaye bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da takobi a zare yana ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsaro da kariya kuma Mughira ibn Shu'ba yana cikin shahararrun mutane guda uku waɗanda ake cewa Allah ya ba su wayan tsaya da hikima ana cewa dukkanin wato wanda suka yi larabawa kahin hankali gaba daya da wayo to cikin su akwai Mughira ibn Shu'ba mutum ne mai hikima mai cikakken hankali kuma mai wayo shine a lokacin Umar ibn al-Khattab inda Umar ya tura shi matsayin gwamna sai mutanen suka kawo karan shi suka zo suka yi ta maganganu kai ciki ma saboda dama ya ishe su suna son a hudda musu shi sai suka tsara wani makirci suka tattara kuɗi tsakaninsu da suka tattara kuɗin sai suka zo ma Umar ibn al-Khattab da su suka ce ai wannan kuɗi ne wanda Mughira ya sa a tattara su su shi ba su ma san bai ma masa bayani ba me za a yi da wannan kuɗin saboda ya tsabar a ƙara mashi sharri dai a fitar da shi Umar ibn al-Khattab ya kira Mughira yana tuhumar shi yana zargin shi akan rashin kyautatawa da yake ma mutanen shi Umar ibn al-Khattab ya ce ai har wasu kuɗi ma aka tattara aka ga adadin su kuɗi ma kuddai shi su suka yi cika su suka yi hada hada dan dai su kawo to da yake Mughira mutun ne mai wayan tsaya da hankali ko da aka gaya mai adadin kudin da yaja ya gano cewa tsananin kyamar shi ne yasa har suke son su mai wannan makirci to gaban shi wanda yazo da kudin ya zube gaban Umar ibn al-Khattab sai Mughira ya ce yo ai kudin sun haka yawa ina saura sai ce kenan kai ka dauke saura sai ya ga wani adadi mai yawa ya ce ni fa kaza ne fa nasa a hada to mai kallon Umar ibn al-Khattab daga an ce ya dauka sauran kudi akwai matsala sai ya ce to billahi lazi kudin nan kare ya ce aiki ya ce wannan bai ma faru ba kwata kwata karshe yanzu shi ya tona ma kansa ashiri da kanshi kaga mutane masu wayo da hankali ba su shan wahala akan bakin jahili in yazo ya shirya masa makirci nan sun san yanda za su yi da shi haka inda Mughira ya ce ja za yayi da an jima ana cece kuci amma sai ya ce eh haka nan ne ya ce amma kudin ai sun haka yawa ina ragowa shi ina ka kai sauran ai kaza ne tuman da ya ga yanzu abin zai dawo kanshi shi tunda Mughira ya ma karɓi lahin shi kenan ba wani abu bane ba ma to yanzu shi lahi zai dawo akan shi sai ya ce wallahi tallahi babu wasu kudi ya ce ka shiga shi yanda abin yake mu ne dai ayan ya ishe mu shi ne muka yi kaza kaza wannan yana ɗaya daga cikin wajajen da ya nuna kayan hankalin shi da wayen shi to dama mutum ne wanda ya shahara da wannan ana musulta su su uku Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama tawadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi alwala فمسح بناصيته وعلى الإمام سي شافا أكان ناصية ناصية شيني غاش بند يكي غبان غوش غاشي نا غبان كايشي أكي تشيما ناصية نفرقو بند يوان كي لاربا سنة دا غاشي دا يوا توانغا بند يكي زوا وا غبان غوش شيني ناصية انكم أنا سان أتوتر نمتن نا أكي كاما وا أجا وكما يندا النبي موسى مدن أونش حلونكو يتشي لا تأخذ برأسي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي تو حكا كما الله تعالى يتشي زي ما أبو جاهل كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة رانا القيامة هكذا أما جوان مجرم إن ذا أكيش بتا يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذوا بالنواصي والأقدام حكا نواصي جمع من الناصية ناصية شيني غاشي وإنك غبنغوش to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala sai ya shahi gashin da yake gaban goshin shi wa alal imama kuma ya shafa akan rawani kana wannan hadisin yana karantar da mu idan mutun yana da rawani lillabe ga kanshi to in yazo alwala ya zai to saboda rawani in mutun ya nada shi yana da wahalar ɗebewa kuma ya zage nada wani ma inda ya nadawa sai ya je wajen madubi ya duba da kyau ya nada shi da kyau ga musulunci kuma sauki gare shi bai san takurawa saboda haka ba a san a takura ma mutum kuma yanzu wajen alwala sai ya cire watakila in ya cire yanzu sai ya yi wani irin aji wani kuma ba shi ke naɗuwa ba naɗo mai aji to yanzu in ya zo wajen alwala ya ɗebe shi shi kenan sai da ya rata ya shiga kan faɗa bin bai san da za a yi ba yanzu ya ci gaba da ɗashi to shi yasa sai musulunci ya yi rangwame cewa in mutum ya riga ya yi naɗi in ya zo alwala ba sai ya cire ba yana iya shafa a kan shi kawai madadin ya shahi kai kai sai ya shahi rawani shikenan ya wadata su to shine wannan hadisin yake karantar da mu to shi sa ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad da yazo akan wannan mas'alai sai yace shafa akan rawani ko kuma shafa a bisa kai cikin alwala lokacin da mutum ke da rawani yace wannan dai yana da halaye guda uku hali na farko yace shine ya zamanto mutum ya nada rawani rawanin kuma ya rihe kanshi rip 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 babu inda ya ragowar wani wuri yace to wannan halin in mutum yana alwala idan ya zo kawai rawanin ne zai shafa gaba ɗayan shi madadin kai babu buƙatar sai ya shafi wani wuri hali na biyu yace shine ya zamanto kan ba komi babu rawani to nan dole ne mutum ya shafi gashin kanshi gaba ɗaya kamar yadda hadisai suka yi nuni akan shafar kai ake gaba ɗayan shi ba rabi ba ko rubuyi wanda shafi'iyya suka ce hali na uku shine zamanto mutum ya daura rawanin amma wani bangare na gashin shi ko na kanshi ya bayyana ga rawanin ko irin wannan masu yin rawanin na haka nan tsakiya ba komi to in dai wani na shashe na kai ya bayyana yanzu duka biyu mutun zai shafa sai ya shafi inda ya bayyana na gashin inda kuma ke da kwairawan sai ya hada da rawanin da gashin ya shafa kamar yadda wannan hadisin ya nuna dan haka wannan shine wal khuffain kuma ya shafa akan hukubi to shi kuma shafa akan hubbi babi zai zo nan gaba masa gutum akan shi akhrajahu muslim wa an jabir bin abdullah radiyallahu ta'ala anhuma fi sifati hajjin nabiy sallallahu alaihi wa sallam daga jabir dan abdullah yarda Allah tabbata a gare su a cikin sifar hajjin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi qala sallallahu alaihi wa sallam ai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ibda'u bima bada Allahu bih kufara da abinda Allah ya fara da shi akhrajahu an-nasa'i hakaza bi lafzil amri nasa'i ya fitar da shi haka da lafazi na umarni wa huwa inda muslimin kuma shi hadisin a wajen muslim bi lafzil khabar yazo da lafazi na labari wannan hadisin na jabir hadisi ne mai tsayi jabir radiyallahu anhu shi ya rawaito hadisi wanda yake sifanta hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam triyan triyan wanda malamai sun dauki hukunce masu yawa cikin wannan hadisi to dan haka wannan dan bangare ne cikin hadisin mai tsayi ibn hajar ya ciro sai ya debo daidai mahallu shahid shine cewa cikin sifar hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yayi kenan manzon Allah yace ku fara ibda'u bima bada Allahu bihi ku fara da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo hajji tare da jigayyar jama'a yazo yi to yazo yayi dawafi a dakin Ka'aba bayan gama dawafi yayi sallah a maqamu Ibrahim bayan maqamu Ibrahim bayan gama sallah sai ya fita ya sha Zanzam bayan shan ruwan Zanzam daga nan sai ya fita ta kofar Safa yanne shi wajen Safa da Marwa to da yaje inda Safa da Marwa yake lokacin nan ne ya faɗi wannan magana sai ya ce ma mutane ibda'u bima bada Allahu bihi ku fara da abinda Allah ya fara da shi menene abinda Allah ya fara da shi Allah ya fara da Safa sannan ya biyo baya da Marwa yace inna Safa wal Marwata min sha'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawaffa bihima kenan Allah ya fara da Safa ko to sai manzo Allah ya ce musu kuma ku fara da Safa kawai sai manzo Allah ya je ya hau dutsen Safa da ya hau dutsen Safa ya huskanci Ka'aba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta'addu'a yayi zikiri ya ambaci Allah sannan ya sauko daga Safa ya tafi zuwa Marwa ya dawo haka yayi ya fara da Safa ya kare da Marwa wannan shine ma'anar hadisin kenan cikin hadisin akwai karantar da mu cewa a fara da abinda Allah ya fara da shi to zamu ga hadisin wannan yana magana ne bisa kan aikin haji kuma me ya kai kawo shi cikin babi na alwala to dalilin kawo shi shine domin Ibn Hajar ya karantar da mu cewa wannan a fara da abinda Allah ya fara da shi ba cikin aikin haji bane cikin dukkanin ibada dan haka har alwala ma za a fara ne da abinda Allah ya fara da shi Allah yace ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum saboda haka dole sai ka fara wanke huska sannan wanke hannu zai biyo baya sannan shafar kai zai biyo baya sannan wanke kahuwa zai biyo baya jeranta su haka yanda Allah ya jeranta su wannan wajibi dole ne domin manzo Allah yace ibda'u bima bada Allahu bi kenan wannan hadisin ya karantar da mu darussa guda biyu masu muhimmanci darasi na farko ya karantar da mu cewa a wajen alwala ana son a fara da abinda Allah ya fara gabatar da shi cikin aya yanda Allah ya jero aya to abinda ma yake nuna cewa dole jerawa ake so kai domin cikin bayanin ayan sai da aka kawo shafa kuma aka ci gaba da bayanin wanki ga gabban da ake wanki da wanda ake shafa amma aka kutso da wanda za a shafa sannan aka ci gaba bayani da wanda za a wanki wa wannan ya nuna ma jeran nan ake so kai da zaran mutun yazo alwala ya faro daga kafa ya taho har ya kawo ga hannuwa kawai alwallan shi bata yi ba dole sai ya jera kamar yanda Allah ta'ala ya jera darasi na biyu wannan hadisin ya nuna mu cewa wata ka'ida da malaman tafsiri suke da ita shine al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab da haka abinda ake lura da shi shine gamewan lafazi ba keɓantuwar sababi ba mahallu shahiri cikin wannan hadisin shine wannan hadisin keɓance yake magana bisa kan aikin haji amma lafazin shi ya gane har ma inda ba aikin haji ba yana aiki don haka haka yazo yace a lafazi haka yazo a riwayan Nasa'i bil lafazi na umarni ko manzo Allah yace ko fara da abin da Allah ya so lafazin muslimi shi kuma lafazin labari kenan manzo Allah yace abda'u bima bada Allahu bi zan fara da abin da Allah ya fara da shi kaga nan labari manzo Allah yake bada ya sha banban da wancan lafazin na Nasa'i da yace ibda'u ku fara wa anhu radiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idha tawadda'a dara al-ma'a ala mirfaqai daga gare shi yadda Allah tabbata a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana alwala yana jiro ruwa akan gwiwoyin shi na hannu akhrajahu Daraqutni bi isnadin da'if Daraqutni ya fitar da shi da isnadi mai rauni wannan hadisin da'ifi ne amma ana aiki da shi saboda riwayoyi wanda suka nuni kamar hadisi Abu Huraira ma ingantacce yayin nunin aiki da shi cewa dole cikin alwala sai mutum ya wanke wato gwiwon shi na hannu lokacin da yake wanke hannun shi kenan ayat alquran da tace faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq aka ce ku wanke hannayenku to hannu ya shahi tun daga nan har ya zuwa gwiwa kuma gwiwa tana ciki kenan kamar yadda ya gabata ni karatu cewa ila almarafiq ma'anan shi ma almarafiq dan haka dole mutum zai wanke hannun shi gaba ɗaya ne wajen wanke hannu shine wannan hadisin ya nuni amma shi hadisin da karan kanshi mai rauni ne amma dalilan shi tabbatattu ne Allahu ta'ala alam zamu tsaya anan abinda muka karanta na daidai Allah ta'ala ya amfane mu da shi ba mu nada kurakurai Allah ta'ala ya gafarta mu su nuna mu su mu gyara wa alaikum assalam wa rahmatullah kaje wani ya ce mata su ma in sun sha kallabi sai su shafa akan shi ko Allahu alam tana yi wa hadda su wannan ban san shi ba na to yanzu idan mutum zai shiga makabarta ka'idar da malamai suka bada shine wurin da ka fito daga cikin shi da inda zaka shiga zaka kalla sai ka auna da inda ka fito da inda zaka shiga wani ne yahi falala wani ne yahi matsayi idan wanda ka fito yahi matsayi to kamata ya ka zura kafar hagu zuwa wanda zaka shiga in kuma wanda ka fito daga cikin shi yahi inda zaka shiga wato inda zaka shiga yahi inda ka fito sai ka gabatar da kafar dama ya haka nan sai ka je ka nazari ka gani yanzu da wajen makabarta da cikin makabarta wannan ne yayi wani idan kai a wajen kan makabarta ta haihu wajen makabarta sai ka zira dama kuma a wajen ka wajen nan ya haihu makabarta kina gun za ka zirawa wannan shi ne na'am assalam
Na'am.
To wannan na wani dan uwa ne kenan ya rubuto wannan tambayar ya tahira shi to Allah ke ko zai tahira a zai tahi to muna fatan Allah ta'ala ya saukake hanyoyin tahiya kuma ya baka sa'a kuma ya sa ka yi karatu mai albarka karatun da zai amfani ka duniya da lahira kuma ya amfani al'umman musulmai kuma kamar yadda kake da kyakkyawar manufa wajen yada addini Allah ya taimake ka akan wannan manufa lalle yada addini aiki ne na kowane musulmi duk musulmin da ya san musulunci to ya zama wajibi akan shi dole ne akan shi ya yada wannan da'awa bayan ya ga dama ba dame shi ne fahimtar wasu malamai suna ganin da'awa wannan wajibi ne akan kowa wajibi ne kuma ayar ta ce wal takum minkum ummatun yad'un min wannan wasu sun ce tabi'iyya ce wasu kuma sun ce jinsiyya ce kaga wanda suka ce jinsiyya ce kenan ba zancan minkum bane ku kasance ku gaba ɗayan ku al'umma sai kenan wanda suka ce min jinsiya ce ma'anar aya a wajen su wato ku wanta kun minkum ummatun yad'una ila an-nas ma'ana ku kasance ya a samu al'umma cikin ku wadanda ko kuma ku kasance gaba ɗayan ku masu kira ana dai da'awa da kira zuwa ga musulunci dole ne musulmi duk ba gulgudan halin da ya samu kanshi a kanshi kuma musulmi duk aikin da yake duniya to zai yi amfani da wannan aikin nashi wajen kira zuwa ga musulunci babu abin da yafi inganta kira zuwa ga musulunci da kuma samun nasara da gaggawa kamar kyautata mu'amalar dabi'u kai dabi'a mai kyau kai ka zama mutumin kirki yahi wato kai tawa'azi ita wa'azi kuma kana kuntata ma mutane domin idan ya zamana kai ba ka da dabi'u kullum hawama ake da kai amma kuma kana tawa'azi to akwai matsala tasirin dabi'unka yahi tasirin wa'azinka in aka karanta tarihi da yawa za a ga mutane sun yi yawan shiga musulunci sanadiyar dabi'u sama ga shiga sanadiyar wa'azi dan mutum sai ta wa'azi amma kuma shi bai aiki da wa'azin nan nashi kaga wato yi mu'amala musamman ma aka ce wanga ba musulmi bane to kusan ya zama wajibi gare ka yanzu ka ƙara kama jikinka domin yanzu zaka yi mu'amala ne da wani wanda watakila shi ma yana da addini amma ba musulunci ba dan dole ne kai ka nuna mashi cewa ku addinin ku na musulunci shine ke da cikakkun dabi'u da mu'amala zama gaskiya an tsagwaran gaskiya cikin mu'amala duk abin da ya hada ka da shi to zai ga gaskiya 100% ba za a taba yiwa ba ya same ka da ƙarya ko ciwa-ciwa ko babakere ko handama kuma duk lokacin da wato kamar wata mu'amala saboda yanzu irin wannan zamanin da ake rayuwa kan ƙarya in ka zama mai gaskiya zaka dora ba da mamaki to duk lokacin da ya mamaki lokacin ka samu damar ka karantar da shi cewa wannan ai mu musulunci ya hana mu ƙarya musuluncin mu ne ya mamu umarni dole ne mu rike gaskiya a cikin mu'amalan mu ko ma tare da wani kaga idan ya zamana a cikin ɗabi'u da mu'amala duka ana ganin wasu ababe waɗanda sun sha bamban da abin da yau mutane suke rayuwa a kai na ciwa-ciwa saboda duniya yanzu duniya ce kawai ta irin ta kuraye haka ake rayuwa to in zamana mutum ya je yana mu'amalantar waɗanda ba musulmi da irin wannan mu'amala ɗabi'un nan masu kyau wanda musulunci ya karantar babu shakka zai samu waɗanda za su gamsuwa da musulunci kuma watakila wasu su shiga musulunci sanadiyyar shi kaga wannan alheri ne mai yawa wanda Allah ta'ala kadai san irin sakamakon da mutum zai samu akan haka saboda haka muna yin fatan alheri gare shi kuma dangantacce da mu'amala dai da sauran waɗanda ba musulmi ba gaskiya baya wuce mutum ya inganta mu'amalar shi kuma duk lokacin da mutum ya zauna da wasu wanda ba musulmi ko karatu ya kai shi ya huta can abokan zaman shi ba musulmai bane to in musulmin kirki ne yana ƙara jin wani irin shauki na ya riko da addinin shi yanzu ne zai ƙara girmama addinin shi ya gano saboda zai dora ganin wata shiririta da wasu abubuwa na dabbanci tare da wanda ba musulmi ba sai ya ƙara gode ma Allah akan ni'ima ta musulunci domin musulunci ba karamin addini bane ba kuma ba karamar ni'ima bace ba wanda in Allah ya riga ya samu tun ya zama musulmi to ya gama yi mai ni'ima duk wata ni'ima da Allah zai baka a duniya bayan wannan take yasa musulmi in musiba ta same shi ma yake ɗebe kewa yake taslima da musulunci shi bai ya musulmi idan ya tara dukiya kawai an zo an sace ko ta kone sai ya haukaci a gwarawa da kafirai sune ke wannan abun wanda ba musulmai ba amma kai musulmi wato ni'imar musulunci ta fi ma komai duk abin da ka rasa indai baka rasa musulunci ba to har yanzu kana cikin ni'ima wannan karamin rashi ne kai sai amma babu laihi da zamana ka nuna zillimi da damuwa amma dan takaitacce ba wanda zai taba ka ba ko kuma ya lalata ma rayuwa ta haka wannan shine takaitaccen abin da zan faɗi ina kuma ƙara yin addu'a ga wannan dan uwa Allah ta'ala ya bashi sa'a cikin karatun shi da zai yi ya sa ya karanci abin da zai amfane shi ya amfani musulmai ya amfani dukkanin wato duniya baki daya kuma muna addu'a ga sauran yan uwa waɗanda suke karance daban-daban Allah ta'ala ya haskaka mun baki daya ya kama mu cikin dukkanin karatuttukan mu ya sa duk abin da muke karantawa zama sanadiyar amfanar mu a duniya da lahira muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mu kurakuran mu Allah ta'ala ya karba mu ayyukan mu na alkhairi muna roƙon Allah ta'ala wato aljanna da duk abin da zai kusantar zuwa ga aljanna muna neman Allah mu tsari da wuta da duk abin da zai kusantar da mutum zuwa wuta Allahumma ghafir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma asrafna wa ma a'lanna wa ma anta a'lam bihi minna innaka antal ghafurur rahim Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.